Sila,
are you okay?
Sila. When I see you on the DP, very nice. Wasila. When I see you on the DP, very nice.
Sila. Sanna asashin duniya kin zama jagaba zo ki wuce gaba ke ce shugaba ko da maki gaba sai dai lallama ba kya haddama kuma sannan ba kya handama.
Sila. Sauti naga arioblog.com.